La 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 la.
Ba kalmar kauna ba
ne ne zan furta maka in ba kalmar kauna ba
kete
kaine
kete
ni dai kaine
oh tun tun kin ka bude zuciya ta kete kin shiga bujinin jiki na hakan ya dace so kiga san bana ganin wacce ni dai ke ce zan zuga masu taba ki ban kyalla ko dai na ce zan buga don kullun kina karuwa baraga wai shi me ke faruwa kula da masoyi ke kimiya
Samun kashi ne ya zamto tushen cikar lafiyata In na toshe kunne na kulla ido a kwakwalwa kai bibiyata Bana da komai silar nutsuwa kai ke jiran matsalata Babushi zo mu dan gana murmushi Na yarda komai wuya baka gudu na ma
Kece cikon matsayi
Kalma guda in ka furta za ta rike ni ma
Kece cikon matsayi
Har tsawon yawan shekaru ajali ya ishe ni ma
Kece cikon matsayi
Ga jiki ya yi zafi Magani kai ne Ban maya fi guna ya zam kariya
Wake nake tanadi
soyayyar mu mutuka raba
tarin kaunar da ba addadi
soyayyar mu mutuka raba
rabuwar mu dake sai dai wa'adi
soyayyar mu mutuka raba
dankin kafuwar da ba madadi
soyayyar mu mutuka raba
zanta kukan in baki nan gefe naji dadi na samu mai tarbiya